pagi. Mayang kau ya. Karshe dai jigowa jam'iyyar APC kuma tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babashir Lawal ya ce sun yanke shawarar janye goyon bayan su ga dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. Babban zaben kungiyar Fulani makiyaya ta Najeriya ya bar baya da kura. Jama'a assalamu alaikum. Bari mu soma da zaben babbar kungiyar Fulani ta Niyyati Allah ta Najeriya da aka gudanar a ƙarshen mako, inda aka bayyana tsohon babban sakataren kungiyar Baba Usman Engal Zarma a zaman wanda ya lashe zaben shugabancin kungiyar na ƙasa.
Na ji dadi a gaskiya, kuma shi kasa mulki Allah ke bada shi ga wanda ya so. Na yi wa Allah godiya matuƙa da ya bani nasarar lashe wannan zabe. Na farko kuma na biyu na yi wa shi mai alfarma cikin musulmi godiya da ya fito da tsari wanda ya sa aka tantance 'yan takara kuma aka yi zaɓe na tsakani da Allah a fili wanda ya ci ya san ya ci, wanda ya faɗi kuma ya san ya faɗi, don kowane ɗan takara da ya tsaya takara a wannan zaɓen ƙuri'a sai ya ɗauka hannunsa ake ba shi ya riƙe, kuma lokacin da aka zo ƙirgi a hannunsa ake karɓa a ƙirga ya san yawan ƙuri'ar da ya samu. Don haka ka ga abu ne wanda aka yi shi a fili, free and fair kamar yadda Bature yake faɗa.
To amma kuma ɗaya daga cikin 'yan takarar muƙamin na shugabancin ƙungiyar Sa'idu Mai Kano ya ce da sake,
shi mai alfarma sarkin musulmi ya naɗa kwamiti, wato screening committee. Aka tantance mu, aka tura mu NDLA, kowa ya je aka gwada lafiyarsa, aka tura mu wajen DSS, aka tura mu wajen 'yan sanda, aka tura mu wajen hukumomin nan gaba ɗaya, aka tura sunan kowa. Don an kira mu 'yan takarar president, mu guda shida ne, amma guda ɗaya bai zo ba. Ni ne na ɗaya wanda aka fara ma Albishir, an gwada ni ina da lafiya, an tura sunana a security, ba ni da wani matsala ko guda ɗaya. An sake kiran guda ɗaya, aka gaya mashi abinda aka gaya mu, aka sake kiran wani aka gaya mashi abinda aka gaya man. To akwai guda biyu, daga cikinsu akwai wanda ake ce shi ya ci zaɓe, shi ne wanda aka fara kira aka ce mashi ya jira, akwai magana a kan shi.
Ma'ana shi Baba Usman Engal Zarma ke?
Shi Baba Usman yana ciki wanda aka ce ya jira, akwai magana a kan shi. Duk wanda aka ga bai qualify ba sai a ce ya jira. Suka zo suka kira mu wanda muka qualify da su ɗin wanda ba su qualify ba. Sai to ku wayannan da kuka qualify, Allah ya taimaka muku a zabe. Wayannan da ba su qualify ba saboda wasu laifuffuka da wasu abubuwan da ba su dace ba, su ba sa cikin zabe. Muka wase da daddare karfe 10 sai ga waya, wai ana bukatar mu karfe 10:11 daidai a babban masallaci. Da na je kuma sai na ga da wanda za aka kore su jiya da mu ɗin duk muna zaune. Sai suka sake gaya mana abinda za a yi, mu muka dakatar da wasu saboda laifuffukan da muka gani, amma yanzu mun mayar da su saboda wasu dalilai. Duk aikin da aka yi da wahalan da aka bamu duk ya kare a iska. Su suka kafa delegate, ba mu muka kafa delegate ba. Su suka rufe delegate a ɗaki suka ce mu muka kafa ku, saboda haka idan ba ku zaɓe mu ba ku da miyatti Allah ya abada. Wasu delegate ɗin ma an canja su. Saboda haka wannan zaɓe wato ba sahihin zaɓe ba ne.
Idan an ci gaba da wannan lamari, akwai wani abu da kake shirin yi ne?
To abinda nake shirin yi kawai idan an rantsar da su da komiti ɗin da sarakunan da su, zan maka su a kotu.
To sai dai kuma sabon zababben shugaba Baba Usman ya mai da martani kan wannan korafi.
To alhamdulillah malam muka san yana bisa ga tambayan ka na biyu, shi ne shi zaɓe dai wanda ba a tantance shi ba bai samun dama ya tsaya zaɓe. Balle ma ce har ya ci zaɓe. Don haka ni kaga na ci zaɓe da dukkan ɗan takara da kaga ya tsaya wannan zaɓe, da wanda ya ci da wanda ya faɗi, dukkan wanda aka tantance ne aka yarda ya tsaya zaɓe shi ne ya tsaya zaɓe. In ma ya ci a tantance yake, in ma ya faɗi a tantance yake. In ka ce baka tantance ba tun tsayawa takara ba, wata ƙirin rubuce ake bashi a takarda cewa bai cancanci ya tsaya zaɓe ba. to ni babu wani wanda ya ban takarda a rubuce cewa ban cancanci tsaya ba kamar yadda aka tantance kowane dan takara ne ma haka aka tantance ni na tsaya takara kuma Allah ya ban nasara daman bayan zabe akan samu korafi da yawa kasan yin mutun ya fadi zabe in baki hankali ne sa ba sai zuciya ta sashi kuma ya rinka yin agugwa da dama to amma wannan zabe ne wanda aka yi shi tsakani da Allah kuma aka yi shi a fili kowane dan takara da ya tsaya zaben nan in an dauko kuriya sai daga cikin akwai ta in ta sace ni kamar ita ake tunda foto ne akan kuriya ni Allah ya sa na samu kuriya 114 wanda yake bi na aba ya samu kuriya 31 wanda yake bi mu na 3 ya samu kuriya 20 wanda yake bi mu na 4 ya samu kuriya 4 wanda yake bi mu na 5 ya samu kuriya 3 dukkan ƴan takara sun sa hannu da sun yarda da wannan zabe face mutum daya to in aka yanka ci aka ce korafi in kaga wata kila korafi daga gurin wannan mutum ɗaya yake to man ko shi in ya kai hankalinsa nesa abin ba na korafi bane zabe dai an riga an yi ya kuma kare dan haka a tafo aiwa fulanin tarayyar Najeriya ake cikin haɗin kai da kwanciyar hankali
idan za a iya tunawa dai tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babashir David Lawal na ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya wanda kuma ya taka muhimmiyar rawa wajen ganin Bola Ahmed Tinubu ya sami daga tutar jam'iyyar a matsayin dan takararta na shugaban kasa a babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa to sai dai bayan kammala zaben fitar gwanin ne aka sami takun saka tsakanin Tinubu da Babashir Lawal da jama'arsa sakamakon zaben tsohon gwamnatin jihar Borno Kashim Shetima da Tinubu yayi a matsayin mataimakinsa lamarin da ya bada ƴan takarar shugaban kasa da mataimakinsa duka musulmai abinda ake yi wa lakabi da Muslim ticket tun a wannan lokacin Babashir Lawal ya fito karara ya kalubalanci wannan matakin inda yanzu kuma ya bayyana cewa shi da mutanensa sun yi hannun riga da ɗan takarar na shugaban kasa na jam'iyyar su
ya ni dai kan bana Bola Tinubu yanzu ni bana Muslim ticket shi Bola ne bai saurare mu ba ya zaɓe inda yake so ya je mu kuma mun gaya can damu ba za mu yi shi ba in yi Muslim ticket wannan magana na da Bola Tinubu ya daɗe muna kai Bola abokina ne ya fi shekara wajen 50 kullum dai muna tafiya in mun zo fada a gidansa akwai dai wasu mutane ha to ya za ka ci zaɓe baka ɗauki musulmi dan notus a ticket naka ba kullum ana wannan magana ni san shi don me kar su ga kamar in nace babu ba zai yi ba karaka kamar ni ina nema vice president ne shi Bola kuma ya san ni ba na neman vice president ya san secretary da government din ku san dole aka sani nace mishi ba na zama neman president da in muna magana sai ga mai ce to bidi ai magana vice president is not important akwai wasu positions wanda in an ba krista ya fi ma vice president na ce of course na sani ai na SGF da na je london yanzu na mishi explanation da ya tashi wurin ya koma nigeria ran sati sai announce ya dauki Kashim Shetima running mate din shi daga dauren da aka yi mun waya da ce abokinka ai ya zo ya announce mana Kashim Shetima ya dauka wanda ya bar ni a london Thursday da dare da yana da niyan daukan shi Tim ai da ran da nake mishi explanation zai ce kai bi da kai hakuri na dauki Kashim Shetima amma wayannan positions zan ba mutane na haka ni yanzu ko musu muka yi ko fada muka yi in na dawo zan kira mutane na in ce to jama'a abin ta faru abin da muke gudu ta faru ya dauki musulmi running mate amma wayannan ministries zai ba mu mukista zarewa bai hakuri after all kusan na AGF vice president ba wani abu ne spare tire na kawai amma wayannan inda aiki ne ma ƴaƴanmu za mu samu masu neman kwangila za su samu bai hakuri maybe that they will be very angry amma dai amma bai wannan ba ya share ne abin ne a London ya dawo ya announce a wurin shi to operation na krista arewa ya yi mana yawa har ya zama yanzu in za ka tashi kuma ka ce za ka yi muslim ticket ka buga mana kusa kai kenan banda wanda aka buga mana a kafa
a A jihar Niger da ke arewacin Najeriya kuma hukumar zaben jihar ta yi amai ta lashe a wajen bayyana sakamakon zaben wata karamar hukuma daga cikin zaben kananan hukumomin jihar da aka gudanar a makon jiya. To sai dai saboda karancin lokaci a nan zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku bayani kan wannan da ma wasu al'amura na daban. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya da Mustafa Nasiru Batsari. Sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.